lai zaban haifan yauce makura bin shaure babban yarinya ce kuma na gaban mutane zaban haifan yauce makura bin shaure babban yarinya ce kuma na gaban mutane yan mata shina da kyau wallahi shina da kyau yan mata shina da kyau She's a beauty, she's a finest. Emma, you are the body. Overall, I think you see cuteness. When the fire goes, you got a sickness. Kaga tinda farati, kumajajawati. Iwasata muta, inda hali agashe fata. Omo da girl pake do, she too fine do. Ne want to samu. I go like Nakamu. Omo da girl pake do. Zaden haifan yau ce makura mun shaure babban yarinya ce kuma na gaban mutane zaden haifan yau ce makura mun shaure babban yarinya ce kuma na gaban mutane yan mata shina da kyau wallahi shina da kyau yan mata shina da kyau
Not a job.